Mr. On The Beat.
Mun sata bani mamaki, a'a gidi bani mamaki. Tana san shiga daki, ni kuma ta yi buce mai shayi.
Seba 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 party.
Seba 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 party.
Muna ba su shi kuma ba fashi.
Muna ba su shi kuma ba fashi.
Seba 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 party.
Seba 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 party.
Muna ta ba su shi har ga party. Haba Fatima ce,
Fatima ce.
Salamatu ce,
Salamatu ce.
Koko Hamza ta ce,
Koko Hamza ta ce.
Kosa Aisha ne,
Kosa Aisha ne.
Fatima ce, Salamatu ce.
Kaki, ya san baki matiki. Your boyfriend, karaman alhaki. Fisarki, saki, ga kopi, ki sha mamaki. Ga sauti, yana mata daɗi, ga shoki. Kama,
transformer,
one show,
million goma.
One hit,
da bata doha.
Ya bata naira,
da bata dola.
Seba, 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 bati.
Seba, 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 bati.
Muna ba su shi kuma ba fashi.
Muna ba su shi kuma ba fashi.
Seba, 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 bati.
Seba, 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 bati.
Muna ta ba su shi har ga bati. Haba Fatima ce,
Fatima ce.
Salamatu ce,
Salamatu ce.
Koko Hamza ta ce,
Koko Hamza ta ce.
Kosa Aisha ne,
Kosa Aisha ne.
Fatima ce, Salamatu ce. Koko Hamza ta ce.
Gidi tana ciki gidan buci ana kidi ya buciki kuma ya ci ciki ci ni kuma ina ciki one show
million goma
one hit
da bata doha
ya bata naira
da bata dola
ci
seba 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 party
seba 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 party
muna ba su shi kuma ba fashi
muna ba su shi kuma ba fashi
seba 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 party
seba seba seba